فنعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wannan shi ne darasi na tara wanda za mu gabatar a littafin Sharh Sunnah. Littafin Sharh Sunnah yana cikin littafai na zamanin farko waɗanda aka rubuta domin sharhi a kan aqidar Ahlus Sunnah wal Jama'a. Mai littafin shi ne محمد الحسن بن علي البربهاري دارس هجرة 329 بغداد تكسر العراق شكرا دموت الهديدين وقوم تسكوشي. فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين. Za mu karanta matsala ta 16 da wani littafin kuma matsala ta 9 insha Allah. Wannan matsalar al-Imam al-Barbahari yana karantar da mu cewa a aqidata Ahlus Sunnah an hana musanniyar addini. Aqida da Ahlus Sunnah an hana musanya ta addini, musamman idan jayayyar ta shafi Al-Qur'ani. Qala al-mu'allif rahimahullah ya ce wal Qur'anu kalamullah, shi Al-Qur'ani maganar Allah ne. Al-Qur'ani magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. وتنزيله كما سوكر وانسل وتو الله سبحانه وتعالى يسوكر دا القرآن دا كانت شي يسوكر دا القرآن دا النبي صلى الله عليه وسلم. ونوره كما القرآن هتكيني تو هكا تكوان دا يرجاء القرآن الله ينحسك رأيوسا دنيا دا كما تياما. وليس مخلوقا القرآن بحل تابني لأن القرآن من الله سبحان القرآن يزوني لقول الله. القرآن مجنر الله يزوني لقول الله سبحانه وتعالى. وما كان من الله كما عدن ليكسن تيزوني لقول الله فليس بمخلوق بحلتها عدن ليزوني لقول الله سبحانه وتعالى بحلتها. Wannan aqida ce ta Ahlus Sunnah kamar yadda al-Imam al-Barbahari ya jera wato ahlus sunna sun yadda da cewa alqur'ani maganar Allah ne. Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alqur'ani kuma alqur'ani haske ne. Amma ahlus sunna ba su yarda da cewa alqur'ani halitta ne ba, saboda alqur'ani daga wurin Allah yake, tunda an ce maganar Allah ce. Fa laysa bi makhluqin, ba halitta ba ne. Yace wa haka za qala Malik ibn Anas, kamar yanda na faɗa ɗin nan, haka Imam Malik bin Anas ya faɗa, wa Ahmad bin Hanbal, da kuma Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala, Allah madaukake musu rahama, wa man qablihima, da waɗanda suka zo kafin al-Imam Ahmad da al-Imam Malik, min al-fuqaha, daga cikin malaman fiqhu, ومن بعدهما دكما ما لم يتسقوا أبايان الإمام مالك دكما الإمام أحمد بن حنبل ما لم يتسقوا كافين سودا ودن تسقوا أبايان صلق هذين دسكي فلايكينا هذين دي جيرا دن شيني مثلا القرآن نظام نفرق سكفلا ولا شيني أبين دا أهل السنة سكريك أكرشان ونن مسألة سي الإمام البربهاري يتي والمراء فيه كفر musanya game da alqur'ani kafirci sai ya dakata halittafin sharh usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaa sharh usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaa yana mujallal nabi shafi 274 litafin al imam hibatullah ibn al hasan al-lalkai ya rasu a hijira ta 418 shekara 1121 da suka wuce, Allah madaukake masa rahama. Yana sharhi game da waɗannan littafai, ya zo a bayan su al-Imam al-Barbahari lalkai, zamaninsa ya zo a bayan su al-Imam Malik, al-Imam Ahmad bin Hanbal, har ma bayan waɗannan malamai da suka yi rubuce-rubuce saboda bayanin matsayin masana a zamanin farko game da aqida. Yana magana a kai, yace mimman qala aqawil jama'atin min atba'i sabi'in min al-fuqaha'i al-mashhurin fi 'asrin wahid. Alitafisa shi wannan malami Allah al-Ka'i yace maganganu da aka samu na malamai da yawa waɗanda suka zo a bayan tabi'ai, sune atba'u tabi'in, bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun yi zamani, daga bayan sahabbai sai tabi'ai, bayan tabi'ai ba sai atba'u tabi'in. Atba'u tabi'in me suka faɗa? Domin babu shakka duk wanda ke son ya samu addini na manzon Allah, addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yanda yake da tsaftarsa, dole za ka nema ne a zamanin farko, ba za ka nema wannan wato addini na annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin ƙarshe ba, saboda na farko dinnan su suka riƙe abinda manzon Allah ya kawo, ba a samu tsatsa ya shiga karantarwar manzon Allah ba. Saboda haka yasa malamai suka rubuta me ya fahimtar masana na zamanin farko game da aqida. Yace to idan ka binciki tarihi masana fiqhu al-mashhurin fi 'asrin wahidin, waɗanda suka yi zamani ɗaya, min ahli al-haramain, malaman da suka yi zama Makka da Madina, wa Misr wa Sham wa Iraq wa Khurasan, wato duniya gaba ɗaya malamai da suka yi zamani ɗaya, atba'u tabi'in su ne waɗanda suka biyo bayan tabi'in. Inda za ka nemi littafansu za ka gani waɗanda suka biyo bayan tabi'ai, ba tabi'ai ba, waɗanda suka biyo bayan tabi'ai, waɗanda suka yi zamani guda, waɗanda suka yi zama Makka da Madina da Misra da Sham da Iraq da Khurasan. Khurasan ita ce yankin gabas wanda ya kama daga Iran zuwa har Rasha. Ya ce daga cikinsu akwai Malik bin Anas, Allays bin Sa'd, akwai Sufyan al-Thawri, akwai Sufyan bin Uyayna, akwai al-Imam al-Shafi'i, akwai al-Imam Abu Bakar bin Ayyash, akwai Hushayn bin Bashir bin Abi Hazim, akwai Ali bin Abi Asim, sannan akwai Ibrahim bin Sa'd, akwai Yahya bin Zakariya bin Abi Za'ida, akwai Abdullah bin Mubarak, akwai Abu Ishaq bin Ibrahim al-Fazari, akwai Sa'id bin Abdurrahman al-Jumahi, da al-imamu waki'u bin al-jarrah akwai al-imamu al-walid bin muslim da kuma al-imamu wahab bin jarir da abu nadar shine hashim bin al-qasim sannan akwai abu usama sunansa hammad bin usama al-kufi akwai abdullah bin idris al-kufi akwai abdat bin suleiman al-kilabi ya kirga waɗannan malamai zamani guda suka yi a duniya yace duk abinda suka faɗa kenan shine abinda al-imamu al-malikai yake faɗa yana cewa hakaza qala malik ibn anas wa ahmad ibn hanbal rahimahumullah wa man qablihima wa min al-fuqaha wa man ba'dahuma waɗanda suka zo kafin su da waɗanda suka zo a bayan su abinda suke faɗa kenan abinda ya faɗa a littafin nan shine zaka tarsa littafan waɗannan malamai waɗanda suka biyo bayan tabi'ai kuma ya bada misali da maganganun kowa kamar yace Abdullah ibn Mubarak yana majalisin al-Imam Abu Hanifa shine gaba da sauran malaman fiqh daga shi sai al-Imam Malik sai al-Imam Shafi'i sannan al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Imam Abu Hanifa yana da majalisi Abdullah ibn Mubarak yace yana wannan majalisin sai aka kawo sunan Jaham wanda shine wanda ya fara kawo magana cewa Al-Qur'ani halittan Allah ne yana cikin waɗanda suka yada wannan ƙorafi sai aka ce ga wani abu da ke faruwa wani malami Jaham ga abin da yake faɗa cewa Al-Qur'ani magana halittar Allah ce fa qala sai al-Imam Abu Hanifa yace ya karanta aya ta biyar ta suratul kahfi dan magana ta zama sabuwa gare shi aka gaya masa ai akwai wani malami da yake korafi magana ta sabawa wanda sahabbai suka yi ta sabawa magana da tabi'ai suka yi sai yace ma ya kuri shi wannan malami Jahan da yake fada wanda kuke cewa magana sa ta saba ma masana addini na farko kawo suka ce ya kulu al-Qur'anu makhluqun shi wannan malami yana cewa al-Qur'ani halitta ne al-Imam Abu Hanifa da ke komai ba sai karanta aya ta biyar ta suratul kahfi kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba abinda al-Imam Abu Hanifa kawai ya faɗa kenan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim kalmar da take fita daga bakunan su nan tana da girman gaske in yaquluna illa kadhiba ko ba abinda suke faɗi face ƙarya kaga koda bai ƙara wata magana ba ya bada amsa shi kuma al-Imam Abu Muhammad Yahya bin Khalaf al-Muqri ya bada labari da halattar sa majalisin al-Imam Malik bin Anas yace sanata 68 a shekara ta 68 daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta 68 yana wurin al-Imam Malik fa'atahu rajulun faqal wani mutum yazo sai yace ya Aba Abdullah yana tambayan al-Imam Malik al-kunyar sa kenan ya Aba Abdullah ma taqulu fi man yaqulu al-Qur'an makhluqun ya kamar yana ce masa Allah shi gafarta malam me zaka ce game da wanda yake da'awar cewa al-Qur'ani halittan Allah ne قال سيدنا الإمام مالك كافر زنديق اقتلوه دغوا عند يجي القرآن هل تاني وانا كافرين منافقين يابوه مسلمين يابوه كافر أبو جيسا الإمام مالك حكم تساني أكيش صنع أقوي مالك من أجي كنسى الإمام الربيع بن سليمان شكما يباد الأبار مجلس الإمام الشافعي يجي ناد إنا مجلس الإمام الشافعي sai na ji ya kuz al-Imam Shafi'i yana cewa man qala al-Qur'an makhluqun fa huwa kafirun al-Imam Shafi'i yace duk wanda yace al-Qur'ani halitta ne to babu shakka ba musulmi bane kafiri Allah ka tsare sai al-Imam Ishaq bin Ibrahim shi kuma ya bada labarin halattarsa majalisin al-Imam Ahmad bin Hanbal kaga al-Imam Abu Hanifa al-Imam Malik al-Imam Shafi'i duk abin da suka faɗa shi wannan malami yace ina majalisin al-Imam Ahmad bin Hanbal wa su'ila amman yaqul sai aka mar tambaya game da mutumin da ke cewa alquran makhluqun alqurani halittan Allah ne fa kada sai al-imam Ahmad ya ce kafirun shi ma al-imam Ahmad ya bada wannan fatawa da cewa wanda ya faɗi wannan kafiri akwai wanda ke majalisin ana kiransa al-Hasan bin Ayyub sai ce to Allah shi gabarta malan gashi ka ce wannan mutumin kafiri ne bima akfartahu da wace hujja ka kafirta mutumin da yace alqur'ani halitta ne ba maganar Allah kawai ba kana sai al-imam Ahmad yace bi ayatin min kitabillah wasu ayoyi ne a littafin Allah suka kafirta shi ba ni bane kuma baka misali da guda biyu kawai a suratul baqara aya ta 120 inji al-imam Ahmad bin Hanbal yace Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ان كاب صن زوجيار ودنن كافري كبر ابيند يزو مكا نا علمي تو باكا دا وني مي جدينتا وني مي كاريا وني مي تيمكونكا game da Allah subhanahu wa ta'ala aya ta biyu tace ta 145 ita ma tana suratul baqara ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين اذا كادي صن زوجيانسو bayan abin da yazo maka na ilimi to kai ma ka zama cikin azabi haka Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai Imam Ahmad ya ce kaga wadannan ayoyin guda biyu kowace ta tabbatar mana alqur'anu ilmun lahi alqur'ani ilmin Allah haka Allah madaukake yace ba'da allazi ja'aka min al-ilmi ma za ja'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam al-ilmu min Allah tabaaraka wa ta'ala saboda ka ilmi ne Allah ya saukar da shi ga manzon Allah al-qur'ani menene al-qur'ani ilmi haka Allah ya kira shi a wannan ayar ta 145 ita ma Allah subhanahu wa ta'ala yana magana akan yahudawa wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-ilmi ma ja'aka min al-ilmi innaka idhan lamina al-zalimin al-imam ahmad yace al-qur'anu ilmu llah al-qur'ani ilmi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala faman za'ama anna ilma llah makhluqun wanda ko yace ilmin Allah halitta ne faqad kafara ya kafirci mu dawo ga wannan matsala da al-imam al-barbahari ya magana akai matsaloli guda biyu faɗa yayi magana akan abubuwa guda biyu cikin matsala daya abu na farko shine shin alqur'ani halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ko ba halitta ba wanda ya kawo hujja da cewar masana na farko duk sun tabbatar da cewa alqur'ani maganar Allah ce alqur'ani ba halitta ba wannan shine aqidar ahlus sunnah wal jamaa wannan matsalar ba ta bayyana a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wato rijima da aka samu game da matsayin alqur'ani cewa alqur'ani halitta ne ba a san da wannan ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam walam takun ma'rufa fi ahdi an-nabi wa la ahdi as-sahaba wa at-tabi'in zamanin sahabbai wannan rikicin bai bayyana ba zamanin tabi'ai wannan rikicin bai bayyana ba a wani lokaci rikicin ya bayyana shine a karni na uku karni na uku shine zamanin atba'u tabi'i a ina a kafar Iraq daga Iraq aka fara samun wannan matsala ma'araka jadaliya muhawara ta ilimi ita ta haifar da shi muhawara musanya ta ilimi ita ce ta hito da cewar ai alqur'ani halitta ne amma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu wannan zamanin sahabbai har suka gama zamanin su haka nan tabi'ai babu sai a zamanin su al-imam Malik shi yasa al-imam al-Alkai yake cewa duk malaman da suka yi zamani daya zamanin da wannan korafi ya bayyana gaba ɗaya sun ce mutumin da ya yarda da cewa alqur'ani halitta ne ba musulmi bane ya kirga sunayensu da hujjojinsu don haka yasa duk malaman da suke rubuta littafin aqida tun daga wancan zamani da abin ya fito kowa ya rubuta littafin aqida sai ya shigar da wannan matsala don ka sani don matsala ce mai hadari me yasa saboda masana na farko sun ce duk ne wannan aqidar kafiri kaga ko tana da hadari don haka yasa duk malamin da zai rubuta littafi akan aqida sai ya ce to ku guji korafin cewa alqur'ani halitta domin kuwa ga abinda manyan masana na farko suka faɗa. Mun karanta wannan matsalan a darasin al-aqidatu tahawiyya, darasi na 25. Al-Imam Tahawi a littafinsa rahimahullah ta'ala shi ma yayi magana akan matsala ta khalqul Qur'an, sai kace matsala ta 55 zuwa matsala ta 56 a littafin aqidatu tahawiyya. Yana cewa wala naqubu fillah, ba ma kutsawa game da ilimin Allah tabaraka wa ta'ala. Domin Allah madaukaki ya ce mana wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a, dan adam bai iya sanin wani abu game da Allah sai abinda Allah ya ga dama ya sani. Abinda Allah ya ga dama ka sani game da shi, shine wanda zaka iya sani. Don haka amfani da tunaninka da bincike da tambaya ba zai sa ka san wani abin da Allah ya boye ba, baka iya sani. Wanda shine abinda Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani, wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Saboda haka idan Allah ya ce yana gani, yana ji, ya sani, yana da ilimi, to sai ka yarda. Kar ka koma shishigin binciken yaya ganin yake, yaya jin yake, ba za ka iya sani ba. Wa za ka tambaya wanda ya taɓa ganin Allah da zai baka amsa? Saboda haka abinda Allah ya ga dama shi ya faɗa maka wanda yake son kai ka sani, abinda bai faɗa maka bai nufin ka sani ba. Al-Imam Tahawi ya ce don haka mu ahlus sunna ba ma kutsawa game da bincike dangane da ilimin Allah game da siffofinsa. Wala numari fi dinillahi ta'ala, al-Imam Tahawi shi ma yace ba ma wato jayayya game da addinin Allah tabaraka wa ta'ala. Kaga shi ma ya faɗi irin abinda al-Imam Al-Barbahari ya faɗa, kuma duk malaman da suka yi rubutu a zamanin farko haka zaka ga suna faɗa. Ana hana mutane jayayya game da addini, ana hana musulmi yayi jayayya game da addini. Ba za ka taɓa samun malaman farko sun zauna suna muhawara a tarihi, ba su da yawa. Al-Imam Tahawi ya ce wala nujadilu fil Qur'an, ba ma gardama game da Al-Qur'ani, ba ma musayya game da addinin Allah tabaraka wa ta'ala. Qul al-haqqa li rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Wannan ita ce aqidar ahlus sunna, ka faɗi gaskiya in mutum ya je ga dama ya ɗauka, in ya ga dama ya aje, kai ka gama naka. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa, babu dalilin da zai sa ka zauna kana musu da wani akan aqida, babu shi. Saboda musunka ba zai shiryar da wanda Allah ya nufa ɓatacce ne ba. Amma abinda Allah ya ce ma annabinsa kawai ka isar da saƙo, naka aikin kenan. Don haka yasa malaman farko sukan rubuta littafi na martani na raddi, amma ba za su zauna suna musu da wani ba. Kana da damuwa game da aqidata, sai ka rubuta dalilai, sai ka bashi, sai ka kyale shi da wannan. Waɗannan su ake kira ar-rasail. Zaka ji an ce risalata al-Imam Shafi'i, risalata al-Imam Malik, malaman farko kaji suna ce suna da hatta risala da muke karantawa ita ma martali ne da bayani na aqida wanda malamin ya rubuta akai. Malaman farko haka suke. Don haka risala din nan sai ya zama wani ilimi mai zaman kansa, malamai da za su biyo su ringa sharhi a kansa. Al-Imam Tahawi ya ce wala nujadil fil Qur'an wa na'lamu nashhadu annahu kalamu rabbil alamin. Mu ahlus sunna mun sani kuma muna shaida cewar Al-Qur'ani maganar Allah mahalicci ne. Nazala bihi ar-ruhul amin, wanda ya saukar da shi daga wurin Allah shine mala'ika Jibril. Fa'allamahu sayyidal mursalin, mala'ika Jibril ya karantar da shugaban manzanni Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mala'ika Jibrilu ya saukar da Al-Qur'ani daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'ani maganar Allah ne. Mala'ika Jibrilu ya karantar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam Al-Qur'ani wa huwa kalamullahi ta'ala. In aka ce maganar Allah ne, ba wai ana nufin magana ce kawai yadda ka santa ba, a'a. La yusawihi shay'un min kalamil makhluqin, shi Al-Qur'ani da aka ce maganar Allah ne, babu wata magana ta halittar Allah da take daidai da maganar Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka yasa maganar Allah tana sama da kowace magana. Kalimatullahi hiya al-ulya, maganar Allah tana sama da kowace magana. Wala naqulu bi khalqihi al-Qur'an, al-Imam Tahawi shi ma yace mu ba mu ahlu sunna ba mu cewa al-Qur'ani halitta ne. Wala nukhalifu jama'at al-muslimin, mu ahlu sunna ba ma rabuwa da aqidar jama'ar musulmai waɗanda suka yi zamanin farko, waɗanda suke kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam. In ka dubi sharh al-aqidah at-tahawiyyah na ibn abi al-ibn al-hanafi mujallad nabi shafi na 428 ya yi sharhi akan maganar al-imam at-tahawi, sharhi mai yawa kusan kamar yadda nace duk wani malami wanda ya rubutu akan aqida daga cikin malaman farko sai yayi magana akan wannan matsala. Akwai malami da ake kiransa al-imam abdullahi bin muslim ibn qutayba ad-dinawari, ibn qutayba yana da littafi guda da ake kiransa ta'wilu mukhtalaf al-hadith, ana samun sa ta'wilu mukhtalaf al-hadith, shafin 258 ya rasu a hijira ta 276 shekarar 1163, shi ma yana cikin malaman farko. Littafin sa ta'wilu mukhtalaf al-hadith yace wal qur'anu nafsuhu la yakunu rajulan, shi al-qur'ani kansa ba mutum bane, al-qur'ani ba mutum bane, wala jisman kuma al-qur'ani ba jiki bane na wata halitta, wala yatakallam don haka shi al-qur'ani baya magana, li'annahu kalamun dan shi kansa magana ne, walau amana haula in nazara, shine ibnu qutaybah yace su masu cewa al-qur'ani halitta ne da ma za su lura da kyau, wa utu tarafan min at-tawfiq, idan Allah ya ba su dacewa, domin luran mutum ba ta ba shi shari'a, sai Allah ya datar da kai da shari'arsa. Da a ce za su lura su yi la'akari la'alimu annahu la yajuzu an yakuna al-qur'anu makhluqan, su kansu da sun san cewar bai ma kamata a ce al-qur'ani halitta ne ba. Me yasa? Li'annahu kalamullahi ta'ala, saboda ai an ce al-qur'ani maganar Allah ne. Kalamullahi min Allah, maganar Allah daga ina ta zo? Daga wurin Allah. Walaysa min Allah azza wa jalla shay'un makhluqun, idan aka ce magana ta zo daga wurin Allah to ya za a yi kuma ta zama halitta? Idan ka ce maganar Allah halitta ce, kamar kana nufi shi ma halitta ne, wanda kuma kuskure ne, shi sa yake da ma za su lura da za su gane. Haka al-imam Ubaydullah ibn Muhammad ibn Battah, shi ma yana cikin malaman farko, yana da littafi kitabul ibanatil kubra, almajirin mai littafin da muke karantawa nan, wannan littafin mai littafin nan shine al-imam al-barbahari ibn batta al-majirin sai, yana da littafi kitabul ibanatil kubra, shi ma ana samu, yana mujallad nabiyar shafi 476 ya rasu a hijira ta 387 shekararsa 1052 rabuwarsa ga duniya. Shi ma abinda ya faɗa a littafin yace laisa kalamullahi wala qudratuhu makhluqaini, maganar Allah da kudurar Allah ba halittu bane. Li'anna Allah lam yazal mutakallim fa kayfa yakhluqu kalamahu, tayaya Allah zai halittan maganarsa, walau kana Allah khalaqa kalamahu la khalaqa ilmuhu wa qudratuhu, da dai Allah ya halicci maganarsa, da dai maganar Allah halitta ce, to da ya zama ilimin Allah shi ma halitta ne, kudurar Allah halitta ne, sai a waye gari kuma Allah da kansa ya zama halittu daban-daban. Faman za'ama zalika, wanda ko har yake korafin maganar Allah halitta ce, ilimin Allah halitta ne, kudurar Allah halitta ne, faqad za'ama anna Allah kana wala yatakallam, kamar yana cewa da can ne akwai Allah yanzu babu, wa kana la wala ya'lam, da can an samu Allah amma kuma yanzu babu. Yace waɗanda suka fito da wannan korafi su ne al-jahamiyya, mabiyan jahannam, wato kamar yadda muka ce wannan malami da ya bayyana a zamanin atba'ut tabi'in, sun jingina ma Allah subhanahu wataala abinda Allah bai taɓa faɗa ba. Kuma in ka dubi al-qur'ani za ka ga mala'iku sun tabbatar Allah subhanahu wataala yana magana, annabawan Allah sun tabbatar Allah subhanahu wataala yana magana, waliyan Allah sun tabbatar Allah madaukaki yana magana, kai hatta yan wuta sun tabbatar Allah yana magana, saboda Allah ya bada labarin su a cikin Al-Qur'ani. Zaka ga dalilai a cikin Al-Qur'ani wanda ke nuna cewa Allah yana magana. Wato su mabiyan wannan aqida ta al-jahmiyya suna cewa idan ka ce Allah yana magana, to kamar kana nufin shi kansa ya halitta ce irin mu, kuma ba daidai bane, saboda don an ce Allah subhanahu wataala yana magana bai nuna cewa Allah yana kama da mu ba, maganarsa daban ce da maganar halittu, amma tunda ya ce yana magana wajibi ne a gaskanta. Misali a cikin suratul baqara aya ta 30 akwai magana da Allah ya yi da mala'iku, ya ba mu labari, zaka gani wa iz qala rabbuka lil mala'ika, Allah ya ce wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa, qalu su kuma suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha, to yanzu magana da yayin halitta ce, suka ba da amsa Allah, magana yake da mala'iku sun fahimta suke ba shi amsa. Allah ya ce ma mala'iku zan sanya halifa a doron kasa, shugaba kenan, kuma haka din ne, don in ka dubi duniya kai ka sani ba halittar, babu halitta da take da daraja irin dan adam. Dan adam shi ke da daraja, shi ne halifancin da Allah ya ba ma dan adam a kan doron kasa. Zaka ga kowace halitta komai girmanta komai haɗarinta dan adam yana iya sarrafa ta, saboda Allah ya ba shi wannan iko kawai. In ba don Allah ne ya ba shi iko ba, wallahi mutum bai iyawa, saboda waɗannan halittu suna da baiwar da dan adam bai da ita. Duk halittar da ka sani tana da baiwar da dan adam bai da irinsa. To amma da ke Allah ya ba ma dan adam halifanci a doron kasa, sai zama dan adam yana sarrafa komai, ba ma doron kasan ba, kasar kanta Allah ya ba wa dan adam ya sarrafa ta. Allah subhanahu wataala ya faɗa mana cikin Alkur'ani, hatta sama da ƙasa duka ya halice su ne don dan adam. Yana gaya wa mala'iku zan sanya halifa a doron ƙasa, mala'iku suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha, yanzu za ka sa halifa a duniya, kuma wanda za ka sa halifa din a doron ƙasa mai barna ne, wa yasfiku dima'a, ya zubar da jini. Ka duba rayuwar dan adam, har yanzu gashi muna gani dan adam cikin halittun Allah da ke doron ƙasa ba mai zubar da jini kamar sa, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa mala'iku ke cewa to mai hikimar haka, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka, qala fi Allah yace inni a'lamu ma la ta'lam, ni na san abin da ku ba ku sani ba. Don haka yasa waliyin Allah guda ɗaya a doron ƙasa yana hana Allah tabaraka wataala ya hallaka ta, saboda in za a samu mai bautan Allah guda, to duk wani wanda ya kafirce ma Allah ya aikin banza. Dan adam idan ya bi Allah, darajarsa tana ɗara ta mala'ikun Allah, wannan shine aqidar ahlus sunna. Inni a'lamu ma la ta'lamu, kaga Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana da mala'iku, sun yi magana da shi, shine abinda Ibn Battah yake faɗa a littafin sa, yace ga wannan misali, magana ce Allah ya da mala'iku, mala'iku suka bada amsa, zuwa wannan maganar ma sai a ce halitta ce, ba halitta bace. A suratul baqara aya ta 34 Allah subhanahu wataala yace wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama, lokacin da muka ce wa mala'iku ku yi sujuda ga annabi adam, kaga magana Allah ya yi wa mala'iku ku yi sujuda, fa sajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin, magana ce Allah ya da mala'iku. Wa mithlu hadha fil qur'ani katiran, irin wannan yana da yawa a cikin Alkur'ani, inda Allah ke bada labari da kansa, su kansu mala'iku sun tabbatar, kamar yadda Ibn Battah ya faɗa maganar Allah ba halitta bace, ta ya za a yi a tabbatar, ya ce kamar yadda Allah ya bada labarin sa suratu Saba'i aya ta 23 yana cewa wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu, yana bada labari mala'iku suna nan sama har zuwa sama ta 7, ko ina akwai mala'ika, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Saboda masana ilimin sararin samaniya, turawa masu binciken sararin samaniya suke cewa ai taurari da dama babu kowa a kansu, kuma a ce ma babu dan adam, ba wata halitta a kanta irin su Mercury da sauransu. Shi kuma manzon Allah yake sararin sama babu taki daya wanda ba mala'ika, don kaga wata duniya ba kowa, idon ka ne bai nuna ba, akwai halittan da Allah ya aje a gun suna bautan shi. Shine Allah tabaraka wataala yake bada labari idan yayi magana abinda ke faruwa ga halittu da ke sama ta 7 har zuwa sama ta 1, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, idan Allah yayi magana mala'ika sai ya razana. Idan Allah subhanahu wataala yayi magana, duk inda mala'ika yake yana razana, to da zaran mala'ika ya razana ya san Allah ne yayi magana, sai ya tambaya me Allah yake, saboda ya ji a zuciyarsa, ya ji a jikinsa lallai Allah tabaraka wataala yayi magana. Wanda wannan razanar malamai na cewa tana kai ga mala'iku sai sun suma, idan Allah subhanahu wata'ala ya magana da zaran su suma dinna idan sun tashi sai su ce to lallai Allah ya yi magana ma za kala rabbukum sai a rika tambaya manya daga cikinsu mai Allah ya faɗa mai Allah ya faɗa har dai mala'ika Jibril ya saukar da maganar Allah subhanahu wata'ala a ce qalul haqqa wa huwa al-aliyyul kabir ashe mala'iku sun san Allah subhanahu wata'ala yana magana bai bar maganarsa ba wannan ita ce aqidar ahlus sunna kamar yadda al-imam ibnu baffa yake cewa li'anna Allah lam yazal mutakalliman Allah bai gushe ba yana magana idan ya ga dama karka dauka da Allah yayi magana yanzu baya yi gaba ba zai yi ba la ya ba mu labari a cikin alqur'ani tsayuwar kiyama zai yi magana da mutane saboda haka Allah subhanahu wata'ala maganarsa ba halitta bace maganar Allah madaukaki ba halitta bace ولم يقولوا ماذا خلق ربك قالوا الحق شيل ابن بطا yake lokacin da mala'iku suke dawowa hankulansu bayan razana da suka yi a dalilin maganar Allah subhanahu wata'ala suke cewa me Allah ya ce kaga kenan sun yarda Allah yayi magana suke tambayan me ya ce sai ibn bappa ya ce idan mala'iku sun dawo hayyacin su ba su cewa maza khalaqa rabbuka me Allahnka yayi halitta su tambayi mala'ika jibril alaihi salam a suratu maryam aya ta 9 nan ma ibn bappa ya bada misali da shi yana cewa lokacin da yake albishir ga annabi zakariya alaihi salam game da samun haihuwa yace qala kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a annabi zakariya yana mamaki da aka ce zai samu haihuwa sai mala'ika jibril yace to kadhalika yanda dai ka ji na fada yanda ka ji na fada zaka samu haihuwa kadhalika qala rabbuka haka din dai Allah naka ya fada kaga kenan magana ce Allah yayi mala'ika jibril ya ji maganar ya dauko ta ya kawowa annabi zakariya alaihi salam annabi zakariya yake cewa yanzu na samu haihuwa ga tsufa sai mala'ika jibril ya ce to kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyin halittar mutum wato sanya ka haihuwa wannan abu ne mai sauki gare ni inji Allah subhanahu wata'ala wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a kuma ai da na halicce ka lokacin da baka gan komi ba lokacin da banu isra'il suka tambaya annabi Musa alaihi salam an amril baqara an yi kisa annabi Musa alaihi salam yake cewa ku nemo saniya idan kun kawo wannan saniya Allah subhanahu wata'ala a dalilin saniyan zai fallashi wanda ya wannan kisa wanda labarin yana suratul baqara aya 68 qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya suke ce ma annabi Musa ka roki Allah ya bayyana mana ita wannan saniya qala sai ce innahu yaqulu innaha baqaratun innahu yaqulu Allah yana cewa saniyar da kuke tambaya ga siffanta wannan ba magana bace Allah ya da annabi Musa alaihi Musa yake gaya musu innahu yaqulu suna roƙon ya tambaya don ba su iya magana da Allah subhanahu wataala amma annabi Musa yana magana da Allah tunda manzon sai suna roƙon annabi Musa ya tambayi Allah subhanahu wataala ya gaya musu siffar wannan saniya annabi Musa yace to ga abinda Allah yake faɗa game da siffar wannan saniya annabi Musa alaihi salam ya faɗa musu innahu yaqulu fi ghairi mawdi wurare da yawa Allah yana cewa Allah yana cewa kaga ya nuna cewar annabawan Allah sun tabbatar Allah yana magana maganar da yake ita ce suke isar ma bayinsa waliyan Allah gaba ɗaya sun yadda cewar Allah subhanahu wata'ala yana magana maganar su kuma ba halitta bace kamar yadda yake a suratu yasin aya ta 58 inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim salamun qawlan min rabbir rahim kalmar salam magana ce daga wurin Allah kansa wato Allah tabaraka wa ta'ala zai sallama ga yan aljanna Allah ka samu ni fa abin da yasa muka ce hatta yan wuta sun yadda maganar Allah ba halitta bace fatuba suratu safati ayata 28 wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون dan wuta ke faɗi suke cewa maganar Allah ta cewar duk wanda ya saba masa zai shiga wuta, maganar Allah ta tabbata a kanmu, shi yasa gashi yanzu muna cikin wuta. Allah ka tsare mu. Don haka Ibn Battah ya ce fasama Allahu qawlahu qawlan wa lam yusammihi khalqan, Allah ya kira maganar sa da cewa magana ce, bai kira maganar sa da cewa halitta ba ce. Wa sammatil mala'ikatu qawlallahi qawlan wa lam tusammihi khalqan, mala'iku sun kira maganar Allah da cewa magana ce, ba su kira maganar Allah da cewa halitta ce ba. Wa sammatil anbiya'u qawlallahi qawlan wa lam tusammihi khalqan, annabawa sun kira maganar Allah da cewa magana ce, ba su kira maganar Allah da cewa halitta ba ce. Wa samma ahlul jannati qawlallahi qawlan wa lam yusammuhu khalqan, dan aljanna sun kira maganar Allah da cewa magana ce, ba su kira maganar Allah da cewa halitta ba ce. Wa samma ahlun nari qawlallahi qawlan wa lam yusammuhu khalqan, wannan duk maganar Ibn Battah ne a cikin littafinsa Kitabul Ibanatil Kubra. Yace hatta waɗanda ke wuta sun tabbatar maganar Allah magana ce ba halitta ba ce, khilafan ala Allah ta'ala wa ala mala'ikatihi wa ala anbiya'ihi wa ala awliya'ihi. Yace amma in ka dawo ga aljahmiya sai suka canza maganar Allah wai ba magana ba ce, halitta ce, wanda kuma ya saba matsarin alqur'ani gaba daya. Wannan ita ce mas'ala abu na farko da al-Imam al-Barbahari ya faɗa a wannan mas'ala da muka karanta, wato cewa alqur'ani maganar Allah, maganar Allah ilimi ne. Don haka yasa in ka dauki alqur'ani kana samun ilimi, kana samun haske, kana samun shiriya, amma alqur'ani ba halitta bane. Kuma wannan ita ce aqidan salafus salih. Allah ka tabbatar da mu a kanta. Karshen wanda al-Imam al-Barbahari ya faɗa cikin wannan mas'ala shine yace wal mira'u fihi kufrun, musayya game da al-Qur'ani kafirci. Abinda ake nufi da al-imtira, ash-shakku alladhi yadfa'u ila al-mira'i wal mujadala al-mabniyya ala al-awham la ala al-haqa'iq. Akwai malamin da ake kiransa ar-Rajib al-Asfahani للتابع المفردات في ألفاظ القرآن شافين داري بقوة لستين لشدة لليني المراء دلاربتي شيني موسيا كاريك موسو وانا ذي كيغا كانية وانا أبو جايين دلات كيغا كانية وانا أبو نا القرآن شيئكي كرا المراء وانا كلمة تازو أشكين القرآن ولا يزال الذين كفروا في مرية منه سوره هود ايه 109 فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء فلا تكن في مرية من لقائه سوره فصلت الا انه في مرية من لقاء ربه كلمه المراء تنا دوكا معنى الشك دجايه دكنيتها. Saboda haka malamai suke tsawatarwa game da jayayya musayya akan alqur'ani, shi ana cewa ash-shakku ma'al jidal, ya zama an yi jayayya tare da shakka game da wani abu da yazo cikin alqur'ani, ko wannan sa haramun ne, yana al-furuqul lughawiyya wa qila inna al-mira'a li ithbati qawlin batil wal jidal li ithbati qawlin qad yakunu batilan wa qad la yakun. Malamai sukan bambanta al-mira'u da kuma al-jidal. A ce al-mira'u shine musu, wanda musu asali dama ba wai mutum yana kokarin ya san gaskiya bane, kana musu da mutum don dai ka tabbatar da gaskiyar ka da kuma ƙaryarsa, ba wai don gaskiyar sa ta bayyana ka karba ba. Amma idan aka ce al-jidal, to yakan dauki ma'anar musu din, yakan dauki ma'anar kuma gardama ko jayayya, wanda in gaskiya ta bayyana mutum yana iya dauka. Ala kulli halin, musu game da addini ba shi da kyau. Wannan maganar da al-Barbahari ya faɗa haka kowane malami yake faɗa cikin salaf, musayya akan addini ba shi da kyau. don ni haka ba za ka samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi ta musu da wani kafiri ba, ba za ka samu ba. Iyaka za su gaya ma gaskiya, domin gaskiya tana kamare da an faɗa maka gaskiya sai a tafi a bakka, kai ka santa in ka ga dama ka ɗauka ko ka bari, ba dalilin musu. Kuma wannan shine abin da salaf suka tafi a kai. Me yasa suke hanawa? Saboda asali annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya hana. Kuma kamar yadda bayani ya gabata, jayayya ba ta nuna gaskiyar meyinta. Dan ka zauna da ko da kafiri ne, kun yi musu akan addini, ka kure shi. A ka'ida ta ilimi baya nuna cewa abinda kai kake kai din gaskiya ne, saboda musun da kuka yi. Saboda asali musu wato ba a cin nasara akan ta sai ta hanyar iya magana. Zaka samu mutum yana da gaskiya amma saboda rashin iya magana sai a kure shi. Sannan kuma zaka samu dan adam yana da gaskiya din amma saboda rashin shiri, wannan ya faɗo mar kwatsan da tambaya, sai ya kure shi. Da ya san cewar zai masa irin wannan musu, da ya yi shirin da zai iya kure shi. Saboda haka yasa wato musayya ba ta nuna cewa mai yinta yana da gaskiya. Dan an yi muqabala da mutum ya kure wani, wannan baya nuna yana da gaskiya a ka'idar ilimi. Ibn Battah, kamar yanda ya zo cikin siyar a'lami nubalana al-Imam Zahabi tarihinsa, mun ce Ibn Battah al-Madirin al-Imam al-Barbahari ne mai littafin da muke karantawa. Yana ba da labarin wata maganar al-Imam al-Barbahari mai littafin nan, ya ce akwai ranar da malamin ya gaya mana cewa al-mujalasatu lil-munasaha fathu babil fa'ida. Idan jama'a suka zauna a wuri saboda sauraron nasiha ko nasiha ma juna, to suna bude kofar fa'ida. Ba yadda za a yi a tashi daga wannan majalisi ba a samu amfani ba, in ji malamin. Yace amma wal mujalasatu lil munazara gal qubabil fa'ida, amma idan jama'a suka haɗu dan muqabala, dan ayi musayya tsakanin wani da wani, to ana kulle kofar fa'ida ne gare su. Saboda haka ba za su tashi da albarkan majalisi ba, sai dai su tashi da tsinuwar majalisi. Saboda karshenta za su tashi ne akan kin juna, ko ya kai ga haifar da zage-zage da sauransu. Saboda musun da aka yi din bai haifar da wato soyayya tsakanin mutane. Kuma malamai suna cewa akasari mutumin da kaga ya fi dogaro da muqabala shine jayayya akan addini, to akasari zaka taras ya fi kusantar munafikai akan masu gaskiya. لأنه يسعى لطمأنينة نفسه من خلال الجدال الدائم. إذا منافق ينا صن يقول لك زي ركيرك نبوك تيميت أو يريك تشرو عندك يكسكولي يشريا يتعالى يندزي يكون يتاكا. سبو دهك دوكسا إلين دك زونا دشي ينا يقول لك أو نلوك تي سبو ده يادلي ينا شريا ونكم داما متمن دكي شريا كيدي ممومني منافقين. Amma ba dan iya magana ba. Sannan ƙarshen ta ma akwai hadisin Annawas bin Sam'an. Akwai hadisin Annawas bin Sam'an wanda ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai, la tujadilu bil Qur'an, kada ku yi jayayya game da Al-Qur'ani, kar ku yi jayayya da juna akan Al-Qur'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tukazzibu kitaballahi ba'dahu bi ba'd, kar ku rika kanyata sashin littafi ta amfani da wani sashi. Fa wallahi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sahabbai, na rantse muku da Allah, innal mu'mina la yujadilu bil qur'ani fa yughlab, mu'mini yakan tsaya yayi musu da wani akan alqur'ani, amma kuma sai ayi nasara akan shi, ba zai ci nasara ba. Domin Allah ya ce akan samu mu'mini yayi muhawara, yayi musu, yayi muqabala da alqur'ani, amma a ci nasara akan shi. Wa innal munafiqa la yujadilu bil qur'ani fa yaghlib, munafiki kuwa yakan yi musu akan alqur'ani kuma yayi nasara. Inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisi yana littafi al-Imam at-Tabarani, kuma ya inganta, yana silsilatu sahiha, hadisi na 3447. Wannan magana da Annabi ya gaya wa sahabbai ya hada ta da rantsuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, na rantse da Allah, mu'mini yakan yi jayayya akan alqur'ani kuma a kure shi. munafiki yakan yi jayayya akan alqur'ani kuma ya kure musulmi. Manzo Allah ya faɗi haka, saboda haka sahabbai sun ji maganar annabi bare ya hada ta da rantsuwa, don haka yasa sahabbai ba su jayayya game da al'amarin addini. Farjidalu wal mira'u bil qur'ani haram, musayya game da addinin musulunci jayayya haramu ne, musamman game da alqur'ani, wanda ya zo cikin bayanin malamai da yawa. Akwai magana da al-Imam al-Ghazali yayi cikin Ihya Ulumuddin, yace fal khusuma mabda'u kulli sharrin, husuma ita ce farkon kowane sharri, wa kazal mira'u wal jidal, hakanan jayayya da musayya masomi ne ga sharri. Fa yanbaji Allah yaftaha babahu illa li darura, kada mutum ya yadda ya bude kofar jayayya akan addini sai idan larura ta hukunta haka. Wa inda darura yanbaji an yahfaza al-lisan wal qalb an tabi'ati al-khusuma, in ma larurar ta samu to mutum ya tabbata ya tsare harshensa, ya tsare zuciyarsa, dan ba su fai ake husuma akan yi jayayya akan addini, sannan ya zamanto mutum harshensa bai kai ga faɗin abin da ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ba, ko kuma zuciyarsa ya zama ta ɗauki ƙiyayya ga wanda ya jayayya da shi, wanda shi ne al-Imam al-Ghazali ya ce wa zalika muta'azzirun jiddan, yana da wahala ka zauna ka yi muƙabala da mutum bayan kun yi muƙabalar nan zuciyarsa ta soka har abada, yana da wuya. Saboda muƙabalar da kuka yi, muhawarar da kuka yi, jayayyar da kuka yi akan addini tana yiwuwa ta kunyata shi, shedan ya yi amfani da wannan dama ya sanya ƙiyayyarka a zuciyar shi, don haka yasa larura kaɗai ke sa a kai ga yin muƙabala na addini, wanda larurar sai idan ba wata mafita. Wanda in ka lura kamar zamanin Sayyidina Ali, yadda muka faɗa a baya, Sayyidina Ali bin Abi Talib ya tura Abdullah bin Abbas ya yi jayayya da al-Khawarij akan aqidarsu, saboda a lokacin babu mafita sai an kai ga haka. Saboda haka aka tura Abdullah bin Abbas, banda Abdullah bin Abbas mawuyaci ne ka samu wani sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kai ga yin jayayya da mutane akan addinin musulunci. Illa dai su karantar, in mutum ya ga dama ya dauka ko ya bari. Jayayya tana zama kenan kamar kashi biyu, yanda Ibn al-Usaymin ya faɗa, yana da littafin da ya rubuta akan ilimi, yace al-mujadala wal-munazara naw'an, an-naw'u al-awwal mujadalatu mumaratin yumari bidhalika as-sufaha wa yujari al-ulama wa yuridu an yantasira qawluhu fa hadhihi mazmuma, idan mutum ya tsaya yana jayayya akan addini saboda ya nuna ma na kusa da shi cewa yana da ilimi, ko saboda a ce ai wane yanzu yana cikin malamai, yana yi saboda ya nuna ya fi wanda yake jayayya da shi ilimi ya samu nasara akan shi ba dan bayyanar da gaskiya ba, wannan haramu ne. Na biyu shine mujadala li isbati haqqin, ai jayayya saboda tabbatar da wata gaskiya, wa in kana alayhi fa hadhihi mahmuda ma'murun biha, wanda shine malamin fiqh suke a littafansu, zaka ga ana muhawara wanda ke tare da fahimtar al-Imam Malik yace ga dalilansa, wanda ke tare da fahimtar al-Imam Abu Hanifa yace ga dalilansa. Amma idan hujja ta bayyana ga gefen al-Imam Malik, wancan malamin sai ya karkato ya dawo nan. To wannan ita ce muhawara ta ilimi wanda musulunci ya yarda da ita. Kayi muhawara dan ka gano gaskiya, ba dan kayi hukunci lalle kana kan gaskiyan ba. To a zamanin farko haƙiƙa malaman sunna suna kyamatar haka, wanda in ka dubi littafai da yawa, littafai da salaf suka rubuta akan aqida, zaka gani dangane da jayayya akan al'amari na addini ba shi da kyau. Domin haka yasa hatta majalisinsu, hatta majalisi ba a jayayya, majalisin salaf, in ka dubi littafai da aka rubuta akan neman ilimi, misali akwai al'adabu shar'iyya, al'adabu shar'iyya na Ibn Muflih al-Majiri Ibn Taymiyya, akwai at-tibyan fi adabi hamalati al-Qur'an na al-Imam an-Nawawi, akwai al-Jami'u li akhlaqi ar-Rawi wa adabi as-Sami' littafin al-Khatib al-Baghdadi, wanda shine ya fi dadewa. Waɗannan littafai suna magana akan yaya kamata ka nemi ilimi, sun tsara sun karantar da mu saboda ka samu ilimi mai albarka, suna maganar yanda salaf suke zama a majalisi. A zamanin farko ba a yi wa malami gyara a gaban majalisi, malami ya faɗi magana mutum ya yi mai katse to ya buɗe ƙofar jayayya, sai ne za a fita da shi saboda jayayyar ba ta da kyau, don haka ba a tuhumar malami a gaban majalisi, sai dai idan ya faɗa za a kai a same shi kai da shi Allah shiga ka malam magana da kai ban fahimta ba. Amma yanta a gaban majalisi ne kake kokari, kana kokarin dago kanka a san kai wane ne, saboda kai magana da wane akan matsalar da ya faɗa ku kama jayayya. Don haka ba a muhawara da malamai a zamanin farko, idan kana majalisi zaunawa kake, abinda kaji na alkhairi ga wannan majalisi ka dauka, abinda kaji na kuskure idan kana yawa kana da ilimi, amma ka zauna ne saboda ka samu albarkan majalisin, idan kaji kuskure ka nema wa malamin gafara, sannan inda hali bayan an tashi ka ba shawara. Amma a gaban majalisi ya tuhumi malami, wannan babu shi. Akwai malamin da ake kiransa Mu'az bin Sa'idin, yana cewa kunna inda Ata ibn Abi Rabah, wata rana muna majalisin Ata ibn Abi Rabah wanda tabi'i ne, majalisin Abdullah bin Abbas, sahabbai da dama, babban tabi'i ne mazaunin Makka. Ana cewa ya zauna a Ka'aba shekara 20 bashi da gida, a nan yake karantarwa. Fa yatahaddathu rajulun bi hadithin, ana karanta hadisi ne a majalisin Ata ibn Abi Rabah. Shi wannan malami yake bada labari Mu'az bin Sa'idin, shi kuma tabi'ut tabi'i ne, shi ne sa'an su al-Imam Malik. Amma Ata ibn Abi Rabah yana gaba da su al-Imam Malik, tunda shi tabi'i ne, sai da aka samu tabi'in tabi'ai kafin aka kawo ga su al-Imam Malik, Allah ya musu rahama. Ana majalisin Ata ibn Abi Rabah fa yatahaddathu rajulun bi hadisi, sai wani mutum ya karanta wani hadisi, malamin yace karanta hadisi, da ya karanta fa ataraba lahu akhar fi hadisihi, yana cikin karanta hadisin haddathana kaza kaza misali, sai wani yace kai ba haka bane, sai ya dade shi, sai Afa'u yace subhanallah, ma hadhihi al-akhlaq, ta ina kuka samu halayen nan, ma hadhihi al-ahlam, ta ina kuka samu irin waɗannan hankula. Mutum yana karatu ka dade shi, ba haka bane, sai ya bada misali da kansa, yace inni la asma'u al-hadisa min ar-rajul, nakan zauna mutum yana karanta hadisi, wa ana a'lamu minhu, na finci sanin hadisin, amma yana karantawa fa urihi min nafsi anni la uhsinu minhu shay'an, amma yanda zan sunkuyar da kai a majalisin sai in nuna wa jama'ar da ke gurin ai ba wanda yafi ni jahilci, amma nashi malamin sanin wannan hadisi, amma bazan dace shi ba, saboda ko bude kofar jayayya ne wanda manzon Allah ya hana. Yana faɗa a wannan wuri, yana cewa innar rajula la yuhaddisuni bil hadith, wani ya san koyi karanta da ni hadisi, amma ga wata malan na samu wani hadisi kaji haddathana kaza kaza, fa unsitu lahu ka anni lam asma'hu, lokacin da yake karanta da ni sai in shiru in saurara kamar ban taba jin hadisin ba, wa qad sami'tuhu al hali, naji hadisin na san shi kabla an yulada kafin a haifi malamin, amma kai in shiru, saboda ai yana kokarin isar da sakon manzon Allah, don haka ba dalilin da zai sa in dade shi. Wannan shine tsarin majalisin salafus salih, saboda kada ma a bude kofar jayayya da alqur'ani. Me yasa? Saboda jayayya da alqur'ani kafirci ne, inji manzon Allah, Allah ka tsare mu. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan maganar da Imam al-Bukhari yayi, ta zo da riwayoyi da yawa, yayi gargadi a hadisai. Akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri, Abu Sa'id al-Khudri ya kawo hadisin marfu'an, yana cewa naha anil jidali fil Qur'an, naha Rasulullah anil jidali fil Qur'an, manzon Allah ya hana ayi jayayya game da al-Qur'ani. Hadisin Abu Sa'id al-Khudri yana sahihul Jami'i Saghir, hadisi na 6873. Kuma akwai hadisin Abu Huraira, Allah ya kara musu yarda, shi ma yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala al-jidalu fil qur'ani kufrun, kaga lafazin al-jidalu fil qur'ani kufrun, jayayya game da al-qur'ani kafirci ne, kaga idan aka ce al-mira'u fil qur'ani kufrun, ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya zo cikin wani lafazi na hadisin Abu Huraira, yana sunan Abi Dawud kitabu sunnah, sunan Abi Dawud, babu nahyi anil jidal fil Qur'an. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-mira'u fil Qur'an kufr, a riwayata al-Imam al-Hakim, yana al-Mustadrak, kuma yana Shu'abul Iman na al-Imam al-Bayhaqi, hadisin ya zo a sahihul jami'i sagir hadisi na 3,600, 3,847, 6,687 aljidalu fil qur'ani kufur almira'u fil qur'ani kufur aljidalu fil qur'ani kufur almira'u shakka ko kwanto musayya game da alqur'ani kafirci aljidalu fil qur'an azauna ana jayayya game da alqur'ani kafirci saboda alqur'ani magana ce ta Allah subhanahu wata'ala bai kamata maganar Allah ayi wasa da ita ba wanda duk zai yi wasa da maganar Allah to yana fita daga musulunci hadisin ya zo daga wato a riwayar malamai da dama yana sahihu sunan abi dawud hadisin 3,847 da sahihu targhib hadisin 143 akwai hadisin abdullahi bin amr ga abu sa'id al-khudri abu huraira abdullahi bin amr annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tujadilu fil qur'an kada ku yadda ku yi jayayya game da alqur'ani fa inna jidalan fihi kufr jayayya game da alqur'ani kafirci kaga yazo da kalmar aljidal yana silsilati sahiha hadisi na 2,419 akwai hadisin abu qaisin maula amr bin al-as yace yaji amr bin al-as yana bada labari ya bada misalin abinda ya auku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amr bin al-as sami'a rajulan yaqra'u ayatan min al-qur'an yaji wani mutum ya karanta wata aya daga al-qur'ani fa qala sai yace man aqra'akaha wa ya karantar da kai wannan aya amr bin al-as fa qala sai mutum yace rasulullah manzo Allah ne ya karantar da ni wannan aya bu yaji qira'an daban ba irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi ita ba qala sai yace faqad aqra'ani ha rasulullah ala ghairi hadha manzo Allah da kace shi ya karantar da kai wannan aya to ni fa naji annabi ya karantar da ni kuma qira'ar da yayin ba irin wannan bace saboda haka ya kamata mu je ga annabi sallallahu alaihi wasallam dayan mu akwai wanda ya kuskure fa zahaba ila rasulillah suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ahaduhuma daya daga cikin su yace ya rasulullah ayatu kaza wa kaza thumma qara'aha mun zo ne da tambaya akan aya ta kaza da kaza bari in karanta sai ya karanta a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullah sai manzo Allah yace hakaza unzilat yanda ka karanta haka aka saukar da ita daga wurin Allah wa qala al-akhar sai dayan kuma yace ya rasulullah ni ma ga aya ta kaza bari in karanta fa qara'a ala rasulillah sai ya karanta wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin qira'ar sa shi kuma wa qala sai yace alaysa hakaza ya rasulullah shin ba haka karatun wannan aya yake ba qala sai manzo Allah yace hakaza unzilat haka dai Allah ya saukar da ita Allah ya saukar da alqur'ani a harshe daban-daban saboda haka sai manzo Allah ya fahimci ga inda suka dosa suna nufin za su yi jayayya da juna saboda qira'ar wannan ta bambanta da wancan me yiwa wannan yana qira'at hafs wannan yana warshin annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna hadhal qur'an unzila ala sab'ati ahrufi shi wannan alqur'ani an saukar da shi akan salon karatu guda bakwai harufa bakwai fa ayyu zalika qira'atun faqad afadtu kowane daga cikin bakwai din nan ka dauka kai karatu da shi kada ce da sunna wala tumaru fihi kar ku yadda ku yi jayayya kada ku yi musayya game da alqur'ani fa innal mira'a fihi kufr saboda musayya game da alqur'ani kafirci ko yace innahu al-kufr bihi a wata riwaya kenan wanda tana al-musnad al-imam ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan kuwa in mutun yayi musu da alqur'ani to tamfar ya karyata alqur'ani ne kamar ya kafirce ma alqur'ani ne yana silsilatu sahiha hadisi na 2,522 idan aka ce musayya game da alqur'ani kafirci ne kaga ya nuna cewar babban laifi ne saboda haka gardama game da alqur'ani bai dace ba babu ma dalilin da zai sa kai musu akan alqur'ani saboda idan karantarwa kake ba dole bane wanda ka karantar da shi ya shiryu ba dole bane mutum ya dauki maganar ka duk iya maganar ka manzon Allah kansa wanda yafi kowa iya wa'azi sai da ta kai ga babban sa bai musulunta ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, baka da iko shirye da wanda kaga dama. Saboda haka musu dan ka fidda gaskiya ba shi da ma'ana, ko kai musu da mutum idan Allah bai yi nufin zai shirye ba, ba zai shirye ba. Saboda haka ka faɗi gaskiyar sai ka jada shi da ita. Babu musu, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai gardama da wani a lokacin da ya tafi wurin Abdullah wanda ake ganin kamar ad-dajjal ne. Lokacin da suka zo yake ce masa ka yarda ni manzon Allah ne, sai shi ma yake ka yarda ni ma manzon Allah ne, kaga ya bude kofan jayayya. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace amantu billahi wa rusulihi, na yi imani da Allah da manzanninsa, sai ya shiru. Ina ce an rufe kofa, yana so su yi jayayya da Annabi don a bada labari a duniya akwai wanda ya takali manzo, amma yana faɗa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace na yarda da Allah kuma na yarda da duk manzannin Allah. Kaga kenan bai ce kai manzo bane, amma in kana cikin su to ni ma na yarda da kai. Amma an tabbata ai boka ne, baya cikin wanda manzo zai yarda da su. Amma Annabi ya faɗa saboda dade wannan jayayyar tsakaninsa da shi wannan yaro din. Idan aka ce jayayya da Alkur'ani kafirci, kar ka ɗauka abin yana da sauki, ba shi da sauki. Duk da cewar malamai sun ce ba kafirci na fita daga musulunci ba ne, saboda kafirci iri biyu ne. Akwai al-kufrul amali, shi ne kafirci na aiki, aikinka aiki ne na kafirci. Saboda in za ka yi jayayya a kan maganar Allah, aikinka aiki ne na wanda bai yadda da maganar Allah ba, koko baya daraja maganar Allah. Amma bai nuna cewar ka kafirta kafirci na asali wanda mutum ya yarda ba. Walaysa al-kufru al-mukhrij min al-milla, ya zo cikin sharhu sunan Abi Dawud. Al-mira'u huwa al-jidal, jayayya game da al-Qur'ani haramun, fala shakka anna hadha kufrun billahi azza wa jal. Idan mutum yayi jayayya game da al-Qur'ani, babu shakka ya aikata wani abun da ke zama kafirci. Idan ƙaryata al-Qur'ani yayi, to zai fita daga musulunci. Amma idan jayayyar ce kadai ya tsaya yana yinta, to karamar kafirci ne wanda yana matsayin butulci ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yana cikin bayanin al-Imam Ibn Hibban a littafinsa Sahih Ibn Hibban, akwai babi da ya rubuta al-mira'u fil qur'ani kufrun. Sai Ibn Hibban yace idza mara al-mar'u fil qur'an addahu zalika ila an ya'simahu zalika in lam ya'simahu Allah ila an yartaba fil ayi al-mutashabih minhu. Idan zaka zauna muhawara akan Al-Qur'ani jayayya, to karshenta za a wayi gari, ko dai baka ƙaryata wata aya ba, zaka koma shakka game da wata aya, zaka koma kokonto game da wasu ayoyin Al-Qur'ani. Wa idzar taba fi babihi, idan ko zuciyarka aka samu kokonto game da wasu ayoyin Al-Qur'ani, addahu zalika ila al-jahdi, hakan zai kai ka a wayi gari har mutum ya musanta wani abin da ya tabbata a cikin Al-Qur'ani. Fa aqlaka annabi sallallahu alaihi wasallam ism al-kufri alladhi huwa al-jahd ala bidayat sababihi alladhi huwa al-mira, me ya kawo shakka ta shiga zuciyarka jayayya. Saboda haka kada kai jayayya game da Al-Qur'ani, domin bude kofa ne na shigan wato shakka cikin zuciya. Idan ko shakka ta shiga zuciyar musulmi, to babu shakka imaninsa ya samu naƙasa. Abdullah ibn Abbas sahabi ne, shi ma an samu labari yana tsawatarwa, yana cewa la tadribu kitaballahi ba'dahu bi ba'd fa inna dhalika yuqi'u shakka fi qulubikum, kada ku zauna kuna muhawara game da ayoyin Al-Qur'ani, ai wancan aya ga yanda tace sai ka ce ai wancan aya kuma ta saba ma wannan, la ba a so ai haka da Al-Qur'ani. Idan kuna irin wannan jayayyar, Abdullah ibn Abbas yace to zai Allah wato shedan zai amfani da wannan dama ya jefa shakka a zukatanku game da Al-Qur'ani. Yana al-musannaf ibn abi shayba yana cewa la tadribu al-qur'ana ba'dahu bi ba'd fa inna dhalika yuqi'u shakka fil qulub. Akwai hadith abu sa'id al-khudri annahu sami'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam yaqul ta'allamu al-qur'ana was'alu Allah bihi. An-nabi sallallahu alayhi wasallam yace ku koyi karatun al-qur'ani, idan kun karanta al-qur'ani sai ku roki Allah ya biya muku bukatunku. Ba wai dama can zaka karanta al-qur'ani dan bukatarka bane, la karatun al-qur'ani ibada ne, amma in ka gama karanta al-qur'ani ka roki Allah. Inji annabi sallallahu alaihi wasallam, ka gama karanta al-qur'ani bai dace ka tashi ba, sai kai addu'a ta'allamu al-qur'an was'alu Allah bihi. Ku karanta al-qur'ani sai ku roki Allah da tilawar da kuka yi, qabla an yata'allamahu qaumun yas'aluna bihi ad-dunya, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kafin wani zamani zai zo wasu mutane za su rika karanta alqur'ani dan su roki mutane duniya. Yana karanta alqur'ani dan kace ga malami ya talauce sai ka bashi wani abu ko? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innal qur'ana yata'allamuhu salasu nafar, mutane uku ne suke koyan alqur'ani. Rajulun yubahi bihi, akwai mutumin da ke takama da karatun alqur'ani, yayi hakan alqur'ani dan a ce mar al-hafiz, a san shi a duniya ya shahara, ko kuma ma a yi gasa ya ci na ɗaya, wannan shi ne bukatarsa. An yi gasa ya kure, ai duk Najeriya babu wanda ya ci gasa in banda wani, to yana da wannan buri, bai don Allah ba. In ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yubahi bihi, ya karanta alqur'ani saboda takama da shi. Al-Hasan al-Basri kaga babban tabi'i ne, yana bada labarin sahabbai, yace mu da muka yi rayuwa da sahabbai, yanda muka ga suke koyon haddan alqur'ani, idan makwabci ya karanta alqur'ani yana haddan alqur'ani, idan makwabcinsa ya kusa, idan zai ji yakan daina daga muryarsa. Yana cewa zaka samu da yawa sahabbai suna da haddan alqur'ani amma makwabtansu ba su ma sani ba. Ka gama hadda makwabcinka bai ma san kai ba, saboda kana haddan don waye? Domin Allah, ba dan duniya ta san ka ba, ba dan ka samu wata kyauta ba. Wannan shine mutum na farko, kai karatun alqur'ani don takama musiba ce, domin duk abinda alfahari ya shiga cikin sa yana bata shi. Da zaran ka ji ni ne wani na haddace alqur'ani, to aiki ya lalace. Allah ka tsare mu. Wa rajulun yasta'kilu bihi, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum na biyu shine wanda ya karanta alqur'ani dan ya rika samu abinci da alqur'ani, wato yayi karatun alqur'ani a matsayin sana'a, sana'a ce ta cin abinci. Allah ka tsare mu. Wa rajulun yaqra'uhu lillahi, mutum na uku shine wanda ya karanta alqur'ani domin Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya kasa mutanen nan kashi uku. Na daya yana karanta alqur'ani dan takama, shi mahaddaci ne. Na biyu yana karanta alqur'ani dan ya ci abinci, saboda ya samu sana'a. Karanta musulunci dan ka samu sana'a ta wannan gefen. Saboda haka in ba a kira ka dokta ba ma sai ranka ya baci ko? Saboda haka don sai an kira ka wani dan a san kayi karatun ka kure. Kaga kayi ne don a sani, don haka sana'a ce ka samu abinci da wannan. Na ukun su shine wanda ya karanta alqur'ani domin Allah. Ya Allah ka gyara zukatanmu, ka gafarta mana, ka sa mu cikin waɗanda ke ibada domin ka. Wannan hadisin yana al-Imam al-Hakim ya inganta shi, kuma yana silsilatu sahiha, hadisin 258, yana daga cikin hadari na jayayya, kamar yadda Abu Ubayd ya faɗa cikin Gharibul Hadis Ibn Salam, laysa wajhu al-hadith innana ala al-ikhtilaf fi at-ta'wil walakinahu ala al-ikhtilaf fi al-lafz, ala al-ikhtilaf fi al-lafz wa huwa an yaqula ar-rajul ala harfin fa yaqulu al-akhar laysa hakaza. Wato kamar yanda aka tsakanin Abdullah ibn Amr da wani mutum, yanda aka bada labari kaji wani yayi karatu qira'a ta Hafsun, kace a wannan karatu ba mu san shi ba, sabo ne mu, yanda muka sani warshu muka sani. Ko kuma idan mutum yana karatun alqur'ani da littafi, kaga ai ba alqur'anin bane, saboda ka kai sai an baka alqur'ani rubutun Hausa, rubutun hannu. Alqur'ani magana ce, da wanda aka rubuta allo, da wanda ke littafi, duk ma'ana karatun shine muhimmi. Idan mutum har zai nuna akwai bambanci tsakanin alqur'anin da aka rubuta a takarda da alqur'anin da aka rubuta a allo, to yana neman ya fada cikin abin da manzon Allah ya hana. Karka yadda ka nuna bambancin wani qira'a ko wani rubutu na alqur'ani akan wani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tawatar akai, yana cikin littafin Ibn Abdul Barri Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi, yana mujallal Nabi Shafi na 186. Haka nan al-Imam al-Baybawi shi ma yayi magana akai ya a cikin littafin Al-Mala Ali al-Qari Mirqatul Mafatih, da kuma al-Imam al-Munawi cikin Faidul Qadir yana mujallal nashi da shafin 265. Jayayya game da musulunci gaba ɗaya haramun ne, musamman jayayya akan alqur'ani, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar. Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai. Allah ya gafarta mana kurakurai. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.